Acha? Na babu tumanina tuko babu wujubi tumanina to bismillahir rahmanir rahim babu wujubi tumanina ti fi ruku'i was sujudi babu wajabcin nutsuwa a ruku'u da sujjada haka ma wato wajabcin nutsuwa a zaman da ake tsakanin sujjado yanda zai zo nan gaba shi a wato maqdisi ya shafe wannan ne dan itisari to an Abi Hurairata an karbo daga Abi Huraira radiyallahu anhu Allah ya kare da gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da halal masjid cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo masallaci fa da halal rajulun fa salla sai wani mutum ya shigo yazo ya salla summa jaa fa sallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam sannan mutumin nan bayan yayi salla sai yazo ya sallama ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce irji fa salli ko ma ka sake salla fa innaka lam tusalli domin kai a hakika baka salla ba wannan sallar da kai ba salla bace ba haka ake salla ba faraja mutumin nan ya koma fa salla ya je sake salla ka ba salla kamar yanda yayi waccan ta farkon summa jaa fa sallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam sannan yazo ya sake wa manzon Allah ya sake sallama ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa kala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da shi irji fa salli ko ma ka sake salla fa innaka lam tusalli domin kai sallar da kai ba salla bace ba kai salla ba farza fa salla kama salla mutumin nan ya koma ya sake salla kamar yanda ya ta farko kamar yanda ya ta biyu summa jaa fa sallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam sannan yazo yau annabi ya sallama ga annabi sallallahu alaihi wasallam faqala manzo Allah ya ce irji koma fa salli kaje ka sake salla fa innaka lam tusalli domin sallar da kai ba salla bace salata har sau uku aka yi haka da shi faqala sai mutumin ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallazi ba'asaka bil haqqi na rantse da ubangijin da ya aiko ka da gaskiya ma usiru ghairahu ni iyaka sallar da na iya kenan bai iya wata sallah daban ba wannan da nayi ita na iya fa allimni shi yasa abinda nake so ka koyar da ni fa kala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace za kuma ta ila salati fa kabbir idan ka miƙe za ka yi sallah to ka fara kabbara da kabbara ake shiga sallah su makara ma sai salama akamin alquran sannan karanta abinda ya sawwaka gare ka daga qur'ani summa raka atatan wa inna rakia sannan kai ruku'u haka samu nutsuwa a halin ruku'u summa rafa ta tadila qa'im sannan ka daga haka daidai ta azzaye summa sujuda ta tadama inna sajida sannan kai sujada haka samu nutsuwa a halin sujada summa rafa sannan ka daga ta tadama inna jalis ka zauna sai ka samu nutsuwa a zaman wa fa'al zalika fi salatika kulliha ka aikata yanda aka faɗa a sallarka gaba daya wannan hadisin Buhari ya rawaito shi Buhari ya rawaito hadisin nan har a waje hudu Muslim ya rawaito shi waje daya haka nan Abu Dawud shi ma waje daya haka nan Tirmidhi waje daya haka nan Nasa'i shi ma waje daya mun zai biyu shi ya rawaito Ibn Majah ya rawaito shi waje daya shi yasa duk masu littafan shi da dai sun rawaito hadisin aka ce wanda aka faɗa ya zo ya yi sallar nan sunansa Khallad sunansa Khallad shi wanda ya sallar nan kuma a nan ne sharin yake cewa ka sani abinda yake wajibai a sallah abubuwan da suke wajibai a sallah sun kaskaso biyu akwai wanda yake an gama akan cewa wajibai ne akwai wanda yake akwai bambancin fahimta tsakanin malam shi dai hadisin nan na farko ka gane ba wai an kawo shi ba ne don ya zama a ciki an yi bayanin duk abinda yake farilla a sallah a ko kaɗan an kawo shi ne don a yi bayani a kan abinda shi wannan mutumin bai yi so da shi a sallarsa ba shi yasa an kawo ne don gyara shi yasa kenan yanda wasu da yawa daga malaman fiqhu suke kafa hujja da wannan hadisi akan cewa duk abinda aka ambata a hadisin nan shi ne wajibi a sallah abinda ba ambata ba ko a hadisin ba wajibi ba ne to da gyara akai domin kawai an kawo wannan ne don gyara wanda ya zo da wani abu daidai wani abu ba daidai ba da Allah ta shi gyara masa sai ka faɗi wanda ya zo da shi daidai ai ba sai ka faɗi wanda ya zo da shi daidai ba wanda ya zo ba daidai ba wanda ya zo da shi ba daidai ba ai shi ne za ka gyara masa ko shi yasa wannan ya nuna wato a cewa akwai gyara misali wajen Hanafiyawa suna kawo wannan hadisi a matsayin cewa a bai ba faɗi sallama ba ashe sallama ba dole bace a ƙarshen sallah wanda Malikawa, Shafi'awa, Hanabilawa suna ganin ai sallah ma wajiba ce rukunin sallah saboda ai ga wani hadisi yana faɗa miftahu wata kabir wata halilu hatta sulim mabuɗin sallah kabbara haram abinda ake rufe ake fita da sallah kuma daga gare shi sallam to haka nan misali wannan hadisi bai magana niyya ba amma niyya an ga duk malamai sun zama akan cewa sallah ba ta yiwa sai da niyya shi yasa akwai dogon bayani dai akan wannan hadisin yanda yake wasu abubban da ya kawo da wasu abubban da bai kawo ba to kuma misali kaga shi bai a hadisin nan ba a bayanin karanta Fatiha ba cewa akai ka karanta abin da ya sawwakan gare ka daga Qur'ani shi yasa anan ma su Hanafiyawa suna kafa hujja akan cewa ashe karanta Fatiha ba rukuni bane daga rukunan sallah wajibi ne amma bai kai matsayin rukuni ba wanda su a wajen suna bin cewa anan ma a babin sallah tsakanin rukuni da wajibi suna faɗin cewa rukuni shine abin da ya tabbata da dalili kad'i wajibi ko shine abin da ya tabbata da dalili zinni kamar wajen Malikawa da Shafi'awa da Hanabilawa su sun tafi akan cewa bayan da za a yi sallah ta inganta in ba da Fatiha ba wajen su Shafi'awa suka ce ko da mamamu ne dole sai ya zo da Fatiha amma wajen Malikawa suka ce liman da mai sallah shi kadai kuma su a masabar Imam Malik akwai saɓani akan cewa ita Fatiha tana wajaba ne a kowace raka ko kuwa tana wajaba ne a mafi yawa ko ku a raka'a ɗaya ma yanda mai askari dai ya kawo cewa wajabcin Fatiha a kowace raka'a ne ko ku sauran malamai dai da yawa sun tafi akan cewa ita Fatiha wajiba ce a kowace raka domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wannan balarabe ka aikata ka sallaka gaba ɗaya ga kuma a wata wannan hadisi yana faɗa cewa sallar da ba a karanta Fatiha ba ba ta isarwa a wani hadisin ma cewa la salata illa bi fatihatil kitabi ba a sallah sai da Fatiha to wannan da yake nan wannan hadisin wanda yake akwai bayanai da yawa a ciki to sai ya ƙare daman babun ko sai babu wujubil qira'ati fi salati to wato a nan dai malamai sun fidda abubuwa da yawa a game da hukunce-hukuncen sallah wasu hadisan sun nuna cewa lallai a yi sallama kamar hadisin da na faɗa a ɗazu kuma wannan hadisin yake nuna cewa ya kamata wanda yake jahili ya tambayi malamai su sanar da shi ya yadda cewa bai sani ba abinda so da yawa yake cutar mutane su ne dewa mutum waye ya yadda bai sani ba sai ya ringa girman kan haka girman kai akan haka kai ya nuna bai sani ba ai shi in ya nuna bai sani ba ya kare musamman in ya zama wanda zai nuna bai sanin ba yaro ne ko abinda ya kama da haka to wanda wannan ba dalili ba ne gara ka kare a duniyan nan da ake kakare a lahira ka nuna kai ba kowan kowa ba ne a duniya don a koya ma ka sanya za a yi ka fita a lahira ai ya fi ma ya fi a ce a duniya kana tunkaho kai baka kare ba ba za ka kare ba amma kuma a zo lahira abu ya rikici wanda karayar lahira tana da muni ba koyaushe ake samun dori a ita ba karayar duniya ita akan samu dori amma karayar lahira ba dori Allah ya kare mu alhamdulillah sai mu kwana a wannan babi ne ko to yawwa an sami ibhamu amma ibhamun ba a sanadi ba a matanin ne yawwa shi yasa irin wannan baya taba ingancin hadisi bai taba ingancin hadisi da a ce a isnadin ne aka samu to wannan shine zai taba ingancin hadisi alhamdulillah kuma ma dan karanta da su da su